Dan takarar gwamna na jam'iyyar APC Dr. John Kaede Fayemi ya lashe zaɓen gwamnan jihar Ekiti da aka gudanar jiya Asabar, inda ya sami ƙuri'u 197,459, ya kada na kusa da shi na jam'iyyar PDP Farfesa Olusola Eleka, wanda ya sami ƙuri'u 478,471. Farfesa Idowu Olayinka, mataimakin shugaban jami'ar Ibadan ne, ya bayyana sakamakon Dr. John Kaede Fayemi na jam'iyyar APC dai yana kan gaba ne a kananan hukumomi 12 a cikin 16 da ke jihar Ekiti, a yayin da Farfesa Olusola Eleka na jam'iyyar PDP ke kan gaba a sauran kananan hukumomin jihar ta Ekiti guda 4. To ko me 'yan Najeriya za su ce a game da wannan zaben?
Magaji dan malam gada wanda gaskiya zabe ya yi kyau daidai da yadda an kai shi, an ka taji lahiya lau ba wani matsala, ke haka ya yi kyau daidai saboda gaskiya ta yi halinta.
Sunana Alhaji Abdullahi, ka zabe lahiya ne ki ba wani gadama ba wani tambar ba lahiya lo yin da zabe ki na gaskiya aka yi wallahi alhamdulillah.
Sunana Dalla Amin Marafadan Chai, to zaben jihar Ekiti sai mu ce alhamdulillah saboda zabe ne wanda mutanen jihar Ekiti wanda suka yi tsammani ba haka ya zo musu ba, saboda sun dauka cewa PDP ko ta halin kaka sai sun barde APC a Ekiti, sun ce zabe kuma Allah ya gwada musu shi ya Allah.
Sai dai duk kokarin da ni domin jin bangaren jam'iyyar PDP ya ci tura, domin duk dan jam'iyyar PDP ne na tuntuɓa sai ya ce min shi ba zai ce komai ba a game da wannan zaɓen gwamnan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.